da 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 is a requirement to speak like a solo robot in a technical chamber. A nuclear technical chamber.